Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kaddamar da wani shiri da zai faɗakar da 'yan Najeriya cewa kyauta ne ake ba da belin mutum daga ofishin 'yan sandan a lokacin da aka tsare shi. A lokacin da yake kaddamar da wannan shiri, Amina, fadar gwamnatin jihar Niger, shugaban 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya ce daga wannan rana za su karaɗa Najeriya kaf domin yin faɗakarwa akan matsalar karɓar kuɗi kafin a bada beli. Kakakin 'yan sandan Najeriya Mr. Jimo Mushid shine yayi jawabi a madadin shugaban 'yan sandan Najeriya. Ya ce rundunar 'yan sandan ta kaddamar da wannan shiri ne domin yaƙar cin hanci da ake zargin yayi katutu a tsakanin jami'an 'yan sandan Najeriya. Sannan ya ƙara da cewa,
investigative police officer or any other officer that asks for money or pecuniary benefit before, during, or after bail is granted, to the divisional police officers, to the area commanders, to the command public relations officer, and equally to the commissioner of police, or directly to the first public relations officer.
Yace duk wani jami'in dan sanda da ya nemi a bashi kuɗi a lokacin karɓar beli ko kafin a bada belin ko ma an bayar da belin, to ya hanzarta kai ƙarar shi ga DPO ko area commander ko ofishin kwamishinan 'yan sanda na jiha ko kuma ofishin kakakin 'yan sanda na Najeriya. To ko yaya al'umma suke ganin wannan mataki? Da farko ga babban daraktan ma'aikatar harkokin makiyaya a jihar Niger, Hardo Adamu Babayo.
Tunda shi shugaban 'yan sanda na ƙasa gaba ɗaya ya ce ba wanda zai sake beli, daga yanzu mu ma za mu ɗauki mataki. Duk wani wanda muka ji ya bada kuɗi a police station da shi zamu yi mahukunci ma ba ɗan sanda ba.
Sunana Alhaji Sani Bole, PRO na PCRC na Minas Central.
Zai yi in aka kyautata ma 'yan sanda, in aka kyautata musu, to lalle kuwa in Allah ya yarda wannan cin hanci da rashawa in Allah ya yarda za a kauda shi.
Sunana Abdulmumini Aliyu, kuma muna under ADC control, that's anti drug consumption and crime control. To kaga yanzu an wayar da kan jama'a kuma an nuna za a yi trusting 'yan sanda, saboda ko da wani lokaci aka samu wani matsala za a je da su, za a je wurin su kai tsaye ba tare da an ɓata lokaci ba.
Daga bisani dai tawagar 'yan sandan ta zagaya manyan titunan birnin Mina tare da raba wasu takardu da ke ɗauke da bayanan cewa beli kyauta ne. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.